to fare un valse vuoi catina fanno pure di nuovo fanno pure di nuovo to fare un valse mulu wai to da istinadi wanda yake mai saduwa zuwa shugaban mu jagora mu Hassan dan Sayyidina shugaban mu Ali radiyallahu anhu ma Allah kare ta gare su kala a Hassan Sayyidina Hassan yake ya tabbai halina ummihi yana nufin dan uwan mahaifiyarsa maulatina Fatima shugaban mu Fatima wanda uwa suka hada sida wanda aka tambaya din Hindu duk ƴaƴan Sayyidatuna Hadija ne Hindu ibn Abi Hala shine Hindu dan Abi Halata Abu Halata din nan shine mijin Hadija da farko wa kana wasafan ya kasance gwani ne wajen kawo sufofi ai me yawan sufa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam abin zabi kana rabibahu domin shi manzon Allah shi ya rene shi ya rene ne shi Hindu a luran manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan manzo ana tambaye shi inje Hassan yace na tambaye Hindu daga suwar annabi sallallahu alaihi wasallam ni ina sha'awar da suwan ta mun wani abu daga gare ta da zan rata da shi ai rata ta ilimi da sani sai Hindu yace wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fahimin mai girma ai shi kansa a kansa mai girma ne abin girmamawa ai abin girmamawa a idanun duk wanda ya ganshi an ya turuka ta azimahu inda ba yanda za a yi mutum ya ganshi ya ce zai iya barin girmama shi ta fuskar da'awa ko da yana son ne haka wajuhu fuskarsa tana haske ai yuri'u ai tana haske ta la'alu alkamari irin yanda wata yake haske kayan irin yanda yake haske yayin cikarsa daren goma sha hudu ai daren goma sha hudu wanda Allah ya fi tsawo daga wanda yake murabba'i a wato da aka sabanta manzon Allah a wani hadisin da cewa shi murabba'i ne ba gajere ba ba dogo ba lamari ne na kusantawa amma ba haka ba ila duli a karab ya fi gajarta kuma daga wanda yake dogo kerere a wanda yake ya kai matuƙa a wajen tsawon hamati manzo Allah ya kasance mai girman mafarkwaɗar kai hamati ba shadda amiman ai mai girman kai wannan ko yana nuna mana ƙarfin ruska mai tajajjen gashi ai akwai karewa a gashinsa wanda yake ɗan kaɗan tsakanin a ce gashin ƙarangiya ne ko kuma a ce yalolo haka ɗin sufa ce ta cika yanin farakar hakikatu idan gashin kansa ya rabu ai gashin kansa ya rabu dalilatul farqa ai ta karɓi rarrabuwa da sauka da gasulin ya zamo bai daɗe da wankewa ba sai kyale ta ɗin ta rabu ai sai kyale ta ta zamo ɓangare biyu ɗaya ɓangaren na gashin ya zubo daga wajen dama ɗaya kuma daga wajen hagu idan ko ba haka ba to ba a cewa dole sai ya kwanto da gashin ya kabili idan gashin bai karɓi kansa rabuwar ba da kanta da kansa to ba a cewa ba za a raba gashin manzon Allah yana ƙetare fatar kunnuwansa idan ya cika shi mai hasken kama ai mai farin kama fari wanda yake mai haske mai yalwar goshi a cikin aljabini ta jinsi ce ya haɗa da ɓangare biyu na goshi shi ne abinda ya kewaye goshi daga dama da hagu wasu ake zalika a samiyar rowan nan abin yabo ne mai datsatsen gashin gira a mai siririn gashin gida tare da mi tsawoko a cikinsu da kuma cewa sun kwanto haka sun lankwaso da daidaita inda ba wata gashi a giran manzon Allah da ta fi ɗaya da ta fi wata tsawo a wajen tsawo da kuma daidaituwa a wannan wato gira ta manzo guda biyu cikakku ne ai cikakku ne ba tare da sun haɗe ba ƙaramin ɗin da fatara yana nufin cewa giran manzo sallallahu alaihi wasallama ba ta haɗe da juna ba mabayyanin abin da ke tsakanin gira ne da wato ai abin da yake tsakanin su a bainahuma irqo akwai jijiya a tsakanin girar tasu guda biyu irqo din ana fadar sa da kasarar aini wanda take ba mai dugo ba da kuma sukunin ra irqo garabu da fushi yakan motsa shi idan akai abin da zai so su zuciyar manzo sai a ga wannan jijiyar ta daga shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam yana fushi ne dan an saba wa lamarin Allah kana billahi suhuduhu warirahu bina rabbihi lahu sirrahu akana madaukaki ai mai dogon karan hanci ai hanci are na bace tare da asirar takar gwato gorar hancin da daukakawa madaukakan a tsakiyar hancin lahu nuru haske ya tabbata ga karan hancin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko haske ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aluhu da yake daukakar sa wanda bai tsaya ya lura da manzon Allah ba sai ya dauka ko mai tsawon karan hanci ne
ai murtaji
ba sabati al-anfi ai mai tsawon karan hanci tare da daidaita sama da dagawar karan kadan yana nufin don saboda hasken da yake kan karan hancin na yau hadabu wasa da kwarin da yake tsakiyar yakan buya ga mai duba wanda bai tsaya ya lura kwarai ba sai dauka cewa ko karan hancin gaba daya ya mike haka a tsaye madana mai cikakken gemu ne ai azimar lihati ai mai girman gemu ne wa fi ruwata ta ruwayar asilal haddaini mai saukin ko mai tsantsin kudu kuke ai ba madaukakin su ba madana mai yalwar baki ne ai mai yalwar baki ne wannan yana shirarwa bisa fasaha ba asirani abin budewa haƙora ne ai mun faɗi jama bainar asirani ai mai buɗaɗɗen abin da ke tsakanin haƙora ne abin da ake nufi da haƙora na gaba fakat da ɗauri ne akan ɗa misalin ba shadda ba ce la'annan firaja jami'il asirani domin a ce an samu budewa tsakanin baki ɗayan haƙora wannan ba abin yabo ba ne na gaban su ne in sun bude ake yabo da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai siririn gashin da ya tafi ne daga kirjinsa zuwa cibiyarsa ai gashi wannan da ya tafi daga kirjinsa zuwa cibiyarsa kai ka ce wayan manzo sallallahu alaihi wasallam wuya ne na gunki ai wuya ne na sura min ajin da aka yi shi da hauren giwa ko abin da ya kama da aka dangane da daidaita da daidaituwa a cikin tsarkin azurfa dangane da haskensa da kuma kyau manzana madaidaicin halitta ne ai madaidaicin gabbai ne wato mai nama ne a jikinsa ai saminul badani ai mai nama ne a jikinsa amma naman matsakaici ba mai yawa ba ba mai kasusuwa ba ne sun fito amma ba mai naman ne can da yawa ba wato wanda yake namansa a haɗe yake a riƙe yake ai ba mai sakakken nama ba wasadari da jinsa da cikinsa duk daidai ne ana nufin cewa cikin manzala madaukaki ya kasance dan kwararre ya yi daidai da kirjinsa sallallahu alaihi wasallam manzala mai fadin kirji ne wannan abin yabo ne dangane da maza domin alama ce ta zafuwa da karfe mai nesa abin da ke tsakanin kafaɗo ne ba kafaɗinsa daga kafaɗar dama zuwa tagun da nesa mai girman ƙasusuwa ai ƙasusuwan kan gabbai wannan kuwa dalili ne bisa cikar ƙarfi mutajarridi mai hasken matsaraita da kasarar ra mai shadda mutajarridi sunan fa'ili ne koko anwarul mutajarridi da fata ya zama sunan makani ne mutajarridi ai mai hasken gaba wadda take mai tsaraita in wato inda tufa yake rufewa ya bayyana daga gare shi sai a ga yana haske koko gurin da ya tsalaita daga tufafi
mausul ma bainal lam
da zalla abin sada abin da ke tsakanin kirjinsa ne ai duk wanda ke burbushin kirji da cibiyarsa da gashi da yake miƙuwa da ai yake miƙuwa kamar zane wata ruwaya kana yi kamar silili guda daya a kowane hali ya yi daidai da abin da ya gabata a baya da aka ce da ƙiƙil masurbati mai wofincin wato nunuka daga gashi daga cikinsa ɗin masu ya zalika daga abin da yake wani wannan duk saurin jikinsa ba gashi in ba wannan da aka faɗa ba ai sai gashi nan da aka ambata zancen da yake ingantacce cewa akwai gashi ɗan kaɗan ƙarƙashin hammatarsa sallallahu alaihi wasallama saboda abin da ya inganta hadisi cewa manzo Allah ya kasance yana cire shi mai gashi ne a ƙafafunsa da hannayensa da kuma kafaɗinsa da maɗaukakin gida saman ƙirjinsa mai tsawon damatsu ne abinda ake nufi mai tsawon hannaye ne mai yalwar tafi a fili da a ma'ana wato a fili mai yalwar ce kuma mai yawan kyauta ne mai kaurin kafuka ne da ƙafafu ai mai kaurin su ne tare da taushi a cikinsu mai miƙaƙƙen gaɓoɓi ne ai mai ƙaƙƙun yatsu ne mai tsawon ruha mai tsawonta ne dole mota dila amma tsawon madaidaici ko cewa aka yi sha'ilu ai murtafi ladara fi maɗaukakin gaɓoɓi ne ba tare da danƙewa ba ahmad saini mai kwarin ɗankwarin ƙafa ne ai mai kwarin ɗankwarin ƙafa ne ta siniya ne na ahmasu shi ne gurin da baya taɓa ƙasa yayin tafiya a tsakiyar ƙafa abinda ake nufi cewa mun zala sun ce madaidaicin ɗan kwarin ƙafa ba madaukakinsu ba kwarai ba makarsancinsu ba kuma kwarai ba wajen a cike yake ba yanda zai zama ko ina in yana tafiya yana taka ƙasa a mai gogaggen ƙafafu ne ai ba wani abu da ya kama da kaushi a cikinsu saboda faɗinsa da ya ce yanbu an humar ma'u ruwa yana nisanta daga gare su limalasati ma saboda santsinsu idan manzo Allah yana tafiya ai idan yana tafiya sai ya tafi da ƙarfi ya ƙarfafa wannan da ya ce yana taki ta kafiyan da irziza ta kafiyan ba da alhamza ba ta kafiyan ba mazarin ta kafa kaka ta samma kama ta samma ta samiyan to shi ma na za a ce ta kafa ta kafiyan a wata rusa ta kafa da ramafa da kuma alhamza ta kafa mazarin ta kafa ne akwai ta kafa akwai ta kafa kamar ta kaddama ta kadduma a kowane hali ma'anarsa kamar yadda Abu Zur'ata ya faɗa yana karkata zuwa tsarin tafiyarsa wato shi ne yana tafiya da gaggawa abinda yake gabansa yanzun nan yake cin masa kamar jirgin ruwa ne a gudanarta sashen malamai ya fassara wannan da cewa manzon Allah yana gaggawa ne a tafiyarsa kai ka ce yana karkata wani lokacin zuwa damansa wani lokacin kuma zuwa hagun ɗinsa amma tsoni na farko shi ya fi bayyana a kowane hali dai jumlar bayani ne ga irin yadda manzo Allah yake daga ƙafarsa yake ciratta amma da ya ce yana tafiya da sauƙaƙawa to bayani ne ga kaifiyar yadda yake ajiye ta a kan ƙasa ba da ƙarfi yake dora ta a ƙasa ba a ji ga wani ya taho a'a ba haka ba duk da saurin nasa amma kuma ba da ƙarfi yake ajiye ƙafafun ba mai yalwar taku ana faɗan mishiyati da kasarar mimi ainihin wata ai taku kai asalin halitta ne ba wai durawa kansa aka yake ba yal wata ki abaya boce ga maza idan maza yana tafiya kai ka ce yana gangarowa ne daga tudu ai yana sauka ne a cikin sa a wato sababu ya gangaro daga kasa wato fa inna sababa man hadara akwai ketara waje man hadara man hadara abinda ya gangaro min al'ari daga kas man hadara akwai mimi da alif wa fi bari nusai a sashen nusohi fi sababin ka anna mayan haddu fi sababin wal jumlatu jumla idza ma shaka anna ma yahaddu min sababin dinnan bayanu lima qablaha bayani ne ga abin da ya gabata shine zari'ul mishyati wai wai zaltafata idan manzo Allah zai waiwaye iltafata jami'a yakan yi waiwayen gaba daya ayi jami'i ajza'ihi da baki dan juz'ansa qafirud darfi mai sunkui da gani ne ayil aini mai sunkui da gani ne nazaru ila al-ard duban sa zuwa kasa adwalu ya fi tsawon nazarihi ila sama'i fiye da duban sa zuwa sama ko karfafawa ne ga cewa hatirud darfin da aka faɗa a baya
wa hada mahmudun
wannan za a dauka a halin nutsuwa haka din bai kore cewa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kacin da yake sauraron wahayi dan wani lamari da yake zai sauko wannan nan yana yawaita duban sa ga sama kamar yadda yake ya zo a cikin fadin ubangiji tabaraka wataala basnara ta tallubo cika fi sama'i falan walli annaka qiblatan taraha muna ganin ya rasulullahi irin yadda kake jujjuye dubanka a sama ba komai za mu dora ka akan alqibla da kake za ka yadda da ita ko za ka suta mafi yawan duban manzon Allah almulahazatu da gefen ido ai yana duba ne da gefen ido lahaz da fata allami ai bangaren ido daga abin da yake wajen wato kai kai wanda yake kusa da wato inda yake motsawa in ana tauna abinda ake nufi manzon Allah baya duba zuwa abubba irin duban ma'abuta kwadayi ba kurawa abu ido kur a yana duban abu ne gwargwadon bukata dan biyayya ga fadin ubangiji wala tabaddana aina ka ila ma matta annabihi azwajan minhum zaharat alhayati dunya linabtinahum fi kakkace zaka mai kaida ninka zuwa abinda muka ji da jama'u daga cikin su dadi da shi wanda yake daga kawace-kawacen duniya yana kore sahabbansa ai yana gabatar da su a gabansa a wajen tafiya yana cewa ku kyale bayana saboda mala'ikun da suke raka ne yana fara wanda duk ya gamu da shi da sallama ai yana gaggauta wanda ya gamu da shi da sallama a wata rufa maza na yana fara duk wanda ya gamu da shi da sallama in suka gamu da wani to shi ne farko wanda zai sallama ai ko da yara ne ya gamu da su shi yake fara musu sallama magana ce sananne ya ce wa farawa da sallama sunna ce sai dai nan ladan sunna ya fi ladan raddin allazi huwa faru wanda shi farilla ne shi yasa nan yana cikin gurare uku wanda aka ce sunna ladanta ya fi ladan farilla alfaru afralu min tadawwu'i abidin hatta walau kad ja'a minhu bi aksari illa tadawwura qabla waqtin wabtida an bisalami kazaka ibral mu'siri yanda jalaluddin suyudi ya wake guraren uku alfaru farilla afralu tafi min tadawwu'i abidin daga din nafida ko sunna da mai ibada zai zo da ita a wajen lada hatta walau kadda aminu bi aksari ko da a ce nafila ta fi farillar yawa to farillar dai ta fi illa ta dauko da kabla wakatin sai ko yin alwala kafin wakati in wakati yayi za a yi sallah ba dole a yi alwala ba dole a yi tsarki tunda ba dama a yi sallah ba tsarki amma kai alwala kan kan wakatin to ladan ya fi fiye da wanda ya yi alwalar san da wakati ya a wabtida'a bisalami sai kuma fara da wada sallama kazaka ibral mu'sili sai kuma ya cewa wanda ake bi bashi wanda bai da hali a masa jinkiri wannan farilla ne tunda Allah ya faɗa wa in kana zu usulatin fa nazaratun la maisura amma a yafe masa gaba ɗaya wannan mustahabi ne amma anan mustahabin yafi farillan lada to
hada min kamali tawarihi
wannan yana daga cikin kasan da kan manzo sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama Allah ya dauka gashi girmama shi ya dauka gashi girmama tare da wani wannan daga abin da yake ya zo a tarihin manzon Allah masu girma
latifan yasiha muhaju ahli al-uqul as-salima
wanda wato zukatan ma'abuta hankula kubutacciya tai fana'i a cikin ta masu hankula ingatattu ba abin da suke tunani irin sofinan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko yaushe suna ta dubo surorin nan na manzon sallallahu alaihi wasallam wannan yake gada musu su yawaita mafarki da shi kai har ma an tafiya tai tafiya ya zamo suna ganin sa baya kazata famin bi aini ra'asihi yarahu fi alimil fi alamil hissi lima adahu tabarakallahu ma la shaba ilahu fa kama ma tadwa ayat bi min muhaji tabarakallahu allah alhirusa sun kai inda suka kai
ma la shaba
al ajab abin da ya dada da tadodin manzon allah sallallahu alaihi wasallama
kama ma tadwa
yawa ta kashe ta raya kuma rawuka a cikin sa wajida an samu
da fi badil
ta kaidi a sashen rubuce-rubuce
azbawa da karahu sahibi
yanda mai littafin hidayatul muhibbin ya ambata zuwa ambatan haihuwar shugaban halayyar manzanni akwai wanda ya littafi mai suna hidayatul muhibbin wanda shi ma dai akan maulidi ne
manasuhu
abu an samu abinda nasin sa
hadhihi awsafu sayyid
wannan sofin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama wato dan abdullahi dan abdulmuttalib dan hashim
sallallahu
alaihi wa sallama
kana
sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai baiwa
shesun alkafa
mai tsuntsun tafuka
zajjar haji
mai da tsuntsun gashin gira mai kwalliya idaninsa mai tsawon hannaye mai rogoshi mai budaddun haƙora madaukakin karan hanci mai tajajjen gashi mai siya mai arfiyancin yatsu wato yatsunsa dogwaye ne sambar-sambar mai haske ne daga duk wani haske yana sauke ganne sallallahu alaihi wasallama taslima Allah ya dada sahabansa gaba ɗaya walamma arada yayin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya ciro daga gidan karewa zuwa gidan wanzuwa sai sahabai suka ce ya rasulullahi ya zami idan muka wanzu bayan ka kai fa halatuna idza bakina ba ya zami in mun wanzu bayan ka muna ganin mu in ba ma ganin ka ai mutuwa ta zo mana alhari ba mu samu duba ba zuwa kanka sai manzo Allah ya ce da su ku rubuta sofina ku ringa dubanta duk inda za kuma a ce wannan sofin na suna tare da ku wanda ya daga ta ya dauke ta tare da shi ya zama yana dubanta kamar ya gani ne idan dai musulmi ne harama Allah jasada wa annar Allah ba zai bar wutar ta taba jikinsa ba idan kuma wanda yake sarki ne to zai samu abin da yake nema Allah zai taimake shi bisa abokan gabansa Allah zai aminta da shi daga sharrin duk wani shaitan da baki ɗayan da abin da ake jin tsoro wanda ya rubuta ta a takarda ya dauka tare da shi ubangiji zai sanya aljanna ta dawwama ta zamo ita ce masaukinsa wanda ya duba a cikinta bayan sallah asuba hajjatin ubangiji zai rubuta masa ladan hajji 500 wanda ya duba a cikinta bayan sallah magharba Allah zai rubuta masa ladan hajji 600 wanda ya duba zuwa gare shi ta ba ya duba zuwa gare ta bayan sallar isha to Allah zai rubuta masa ladan hajji 1000 ubangiji ya rubuta masa ladan wanda ya sauke qur'ani mai girma man ataka alfaraka batin Allah ya rubuta masa ladan wanda ya yanta wuya ya 1000 Allah baiwarsa mai girma ce Allah ma'abucin baiwa ce mai girma Allah ya mana baiwar Allah ya mana baiwar Allah ya yi mana baki ɗan abin da yake damun mu albarka wa'annan shama'ilu na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauka mana da albarku a dukkan lamura albarka